بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي متار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قباد كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا وسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وننشين مجلس منا دريد إشرين دبيو نكي ساري إن شاء الله منا شا بير قواتن رجب هجرة دقا مكة زوا مدينة دبوني دقالي هدودة أربعين دا شدة wanda ya daidai da 15 ga watan 1 a kalandar Bature 2025. Idan ba a manta ba, muna cikin shakhsiyya ta 37, shine Salmanul Farisi, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Mun kawo hadisin da Imam Ahmad ya hutar da shi a cikin Musnad din shi, hadisi Abdullah ibn Abbas, wanda yake mana bayani akan musulmtar ko labarin shi Salmanul Farisi yanda yake labartawa Abdullah ibn Abbas. Haka Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla ya kawo shi ma hadisin, hadisi ne wanda malama hadisi sai inganta shi a juz'i na 9 shahi na 226. Sati da ya gabata mun kawo bayani akan bayan alamomi wanda aka karantar da shi lalle zai gansa a tattare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan alamomi guda uku dukkan su ya same su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya kewayo ko ya rungumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sumbatar shi. Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan halin yake ce me tahawwal, ka juyo ya kai Salman. Yace fa tahawwaltu, sai na juya shahi na 249. Yake cewa sai na juyo kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce ni da in juyo. Yace da na juyo, fa qasastu alaihi hadisi kama haddathtuka ibn Abbas. Yace sai na bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari na tun daga gida har zuwa gari ruwan da nayi ta tattaki, ba dan komi ba, dan in samu lamanin bautatawa Ubangiji yanda ya kamata, an dauki ilimi na at-taura da injila. Yace hakan na labartawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa fa'ajaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yusammi adhalika ashabahu. Wannan labarin da na baiwa manzo Allah sai ya burge shi, yaso ya raba wannan labarin tare da sahabban shi, shi ma manzo Allah ya labartawa ga sahabban shi labari na yanda na bashi labari. Aga wannan me yake nuna mana? Lalle da kai izina da kai abin lura akan labarin wannan bawan Allah. In ba dan Allah ba, mutum ba zai bar kasar shi ba, ya din tattaki daga wannan gari zuwa wannan gari, har zuwa ya koma bawa, ba dan komai ba, dan neman gaskiya da samun addini wanda yake addini ne wanda Ubangiji ya yarda da shi. Yake cewa summa shagala Salman ar-riqqa hatta fatahu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama badarun wa uhudun. Sannan Salman, bayan abin da ya wakana, yanzu ya musulunta, ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi mubaya'a, to kuma shi a matsayin bawa yake, ba wani wanda zai raba shi da shi da mai gidan shi.
hatta da addinin musulunci ya bada lamanin wane mallaki wane, ya kasance khadimin shi, ya kasance wanda za su ringa mu'amala ta hidima a matsayin shi na mai gida shi kuma yaro. Yake cewa wannan kasancewa ta bawa sai na koma wurin mai gida na na ci gaba da bauta har lokacin da manzon Allah ya yi gangami a zo a tahiyyakin Badar ya huta da ƴan tsirarin mutanen shi, yace ni ban samu badama ba, dalilin ni bawa ne. Aka zo yakin Uhud, dalilin ni bawa ne, banda da incin kaina ban samu wani halarci yakin Uhud tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da kasancewar shi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma dai wannan bautan sai ta zo kamar yanda muka sani a cikin shari'a, bauta tana shamakance mutum da abubuwa da yawa, hukuncin wanda yake da hukuncin wanda yake bawa ba ɗaya ba a cikin shari'a ba, hatta da in ya zo da wani laifi wanda ya kamata a yi wa shi da haddi, to shi he dai a raba, kamar yanda Ubangiji ya bayyana mana, fa in atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-muhsanati min al-'adhab, idan da wata baiwa za ta yi alfasha, wannan alfasha idan za a yi wa da bulala 80 to ita za a raba a yi mata 40. Wannan shine abin da Ubangiji, duk wani abu wani laifi da wani da za a yi, to shi hukuncin da ya sha bamban da hukuncin bawa, rabin abin da aka yi wa da shi ake yi wa wannan bawa. Yake cewa summa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, bayan yakin Uhud, irin hali na manzon Allah da ya gani wanda ko hali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani wanda nake cikin shi, da da bawa ba ɗaya bane ba, mu'amala ma da yanayin yanda zai ringa isarwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ɗaya bane ba, amma dai kuma ga hamasa, ga hazaka ta Salmanul Farisi. Yake cewa manzon Allah da ya diba ya ga yanayina, sai yake cewa katibi ya Salman, ya kai Salman ka nema mana mai gidanka ya maka rubutu, ka bashi wani abu mananne daga dukiya ya sallame ka ya maida kada, yanzu ya kasance kana da intin kanka. Mukataba malaman fiqh suke cewa ita ce itinaqul abdi nafsuhu min sayyidihi bimalin yakunu fi zimmatihi yu'adda mu'ajjalan, yake cewa shine bawa ya nema a wurin mai gidan shi ya fanshi kanshi da wata dukiya wadda zissiye yarjejeniya da shi da mai gidan shi zai bashi ita a nan gaba zuwa wani lokaci. Wannan shine ake kira da mukataba, ko mukataba idan muka koma cikin shari'a dan mu gani halik Ubangiji ya halatta mana ita, ko mustahabbi ne ga mai gida idan yaron shi ya nema a mai rubutu to a rubuta bi, kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul Nur, wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira, yake cewa wa inda ba sa da karhin da za su yi aure, yace to su kame gaban su har zuwa lokacin da Allah zai wadatar da su da abin da za su samu su yi arme. Yake cewa kaga bayinku wallazina wallazina yabtaguna alkitaba, daga cikin bayinku wanda suke buƙatar a yi musu rubutu su kawo wani abu na daga dukiya su fanshi kansu su koma diya kamar kowa, yake cewa fakatibuhum in alimtum fihim khaira, ku musu rubutu in dai kuna kyautata zatan alkhairi a tare da su. Shine daga cikin sharuɗa malamai suka kawo, yana da kyau ya kasance wanda za a ma rubutun ya kasance wannan bawan ana kyautata alkhairi a tare da shi, da kuma tsoron Allah a tare da shi, ana sa ran in ya zamanto da zai iya bada gudunmuwa a cikin addinin shi, zai iya bada gudunmuwa ga al'umman musulmai. Shine Ubangiji yace in alimtum fihim khaira, in dai kuna zatan alkhairi a tare da su to kada ku hana su, in suka nema a rubuta to a rubuta. Shi sanya wannan barira lokacin da khadima mai ma Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta hidima, ita ma lokacin da ta kosa ta gani tana gida biyu hankalinta a rarrabe, tana sha'awar ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa iyallan manzon Allah hidima, saboda ita ma wannan wani abu ne wanda na a zo a gani a cikin addini, yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima ko kuma yi wa iyallan shi hidima, kuma Allah ya hada hankalinta da ita da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta. Me tai lokacin da ƴan gidan uwayen gidan da suka ce to ga abin da ga yanda yake, yanzu ke barira ki zo ayi rubutu, aka zo aka tace to mi za a bada, suka ce a kaza zaki ga abin da zaki bada na daga dukiya, ki fanshi kanki ki koma iya kamar kowa. a lokacin nan Barira ta zo ta wadi wa Aisha kuma rinjaye mai yawa ita ta hi son ta zauna a wurin Aisha ta hi so ta yi wa Aisha hidima mai yawa kana Aisha tace to tunda ni dai Allah kaddara ina dan abin da zan iya badawa ki ta hi kice musu zan bada wannan kudin akan su fanshe ki su yantar da ki ta tayi ta hodi musu tace musu ga abin da Aisha ta hodi tace ba matsala ta kawo amma dai wala inki namu ne wala shi shine allegiance ya kasance na wannan uwayen gidanta ne shi kuma a tsare in dai mutun ya fanshi kanshi to wala in shi na wanda ya fansar da shi ne wanda ya bashi kuɗin ko kuma in shi ya neman makan shi bai da wani wala akan kowa yanzu shikenan ya samu incin kanshi amma dai da shi mai gidan zai ce a wani na yantar da kai to a wannan halin da yake amma dai wala in shi yana wurin wannan wanda ya yantar da shi shine lokacin da manzo Allah ya shigo yake cewa Aisha take cewa manzo Allah ga abin da Barira tazo ta fadi mini ina da kuɗin da zan iya badawa rubutun da aka yi a bada kuɗin kai tsaye saboda ita ma mas'ala ce wanda malumai sun zata muna shin bawan da aka yi rubutu da shi Allah ya datar da shi da samun kuɗin kai tsaye yana iya badawa ya kasance da ko kuma ba zai iya badawa ba ko kuma sai idan ajalin ya kai sannan ya zamanto da koda ya bada kuɗin kwada mafi rinjaye malumai suka ce akai in dai ya kawo kuɗin to shikenan ya zama da shi sanya a wata riwaya can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ta Ibn Abi Shayba ya kawo ta ko Imam Tirmidhi ma haka yake cewa ko da dinari ɗaya zai yi saura akan wannan bawan a ce jika goma zai bada a jika goman tan ma ɗaya ta rage bai bada ba har yanzu bawa yake sai ya nemo ta ya cika sannan shi sanya suka ce in dai ya bada kuɗi to halan kurmi ya zama to da shine Barira tace ba manzo Allah yake cewa Aisha ki bada kuɗin akai musu in dai suka amshi kuɗin to shikenan yanzu ta yantu yace mu kuma za mu hawo mu hadi musu abinda shari'a ta karantar manzo Allah ya shiga masallaci ya hawo munbari yace musu ma balun nas yashtariquna shartan laysa fi kitabillahi yace dan me ya sanya mutane za su ringa shartanta wani sharadi wanda babu shi a cikin addinin Allah babu shi a cikin alqur'ani babu shi a cikin shari'a ta addinin musulunci shi alwala'u liman a'ataka ahli jans ko wala yana komawa ne kan wanda ya yantar da wannan bawa wani wanda bai yantar da shi ba aka bashi kuɗi ya saya to ba kai ba shi daga nan har ila yaumi tanadi shine nan malumai suka kawo mas'ala ce wanda ita ma mai zaman kanta sosai malumai sun yi rubutu akan abin da ya shahi bawa abin da ya shahi mukataba yake cewa wannan umurnin da manzon Allah ya yi mini yace mini ka nema wurin mai gidanka ya maka rubutu Salman yake cewa a waccan riwaya wadda Ibn Hazm ya kawo a cikin Al-Muhalla yake cewa sa'altu man yamliku raqabati yace falam azal yake cewa sai na tambaye wanda yake mai gidana wanda inci na yake hannun shi tunda manzo Allah ya ce mini in tahi in nema yace nazo na tambaye shi yace bumbushe ba ina bibiye shi ina bibiye shi ina mai magiya yace har wata rana ya yarda yake cewa sai yake ce mini fakata ba sahibi ala 300 nakhlatin yake cewa wannan mai gidan nawa sai ya mini rubutu akan hena shibka me dabinuwa 300 yake cewa lahu bil faqiri yace uhyiha lahu bil faqiri wannan shibkar da zai yi me sai na mata rami al faqir shine rami wanda ake yi wa shibka a gyara shi sannan a dauko shibkar daga cikin kwankwanta ko daga cikin wannan bahu da ake sanya ta sannan a sanya ta a liƙe ƙasa a ganta ta zamana a saman ƙasa yace sannan an sannan na tuka ɗayan bangaren yace kuma ɗayan bangaren wabi 40 uqiya yace kuma in kawo mai uqiya guda 40 uqiya duk uqiya daya a yanzu alisahin da ake yi ita ce take bada 28 burgil transcendigram gram 28.35 a yanzu alisahin da ake sai dai da kai idan ka koma mu'jabul lugha na lil fuqaha ya kawo yake cewa duk uqiya daya gram 29 take yi aka da kai sabanin wa'ansu daga malumai suke cewa tana canzawa daga gari zuwa gari suka ce su a kamar wurin yan sirin nan can wurin Suriya ta gram 31.1 take kamawa duk uqiya daya kaga in ka dauka uqiya 40 ka dauke ta ma a yanzu alisahin da ake yi gram 28.35 ba kadan bane ba a duk gram ɗaya nawa ake saidawa na zinariya, kuma lissafin ba zinariya ba wanda take gauraye ba, zinariya khalisa ta tattal zinariya, sai an samu gram 28.31 yake cewa wannan shine abin da aka ce mana. Kaga da kai keta a cikin al'amarin shibka 300 ai ko ta wake ce ai barantana ta dabino ka zo kai da shan ya tashi sannan ka zo kai ramin ka sa ta huto a saman doran ƙasa ana kallon ta rayayyen shibka sai ho an ba da kwanukawa an tabbatar fa shibkan nan ta rayu ta zamana ta rayu ba wani abin da zai iya cinye ta sannan a yi da lissafin wannan al'amarin yake cewa to wannan abin da yi mini yace saboda ni na nema kuma ina ta magiya a yantar da ni a mun mukataba a rubuta min abin da zan kawo a yantar da ni yake cewa hakan bai bani tsoro ba bai bani hargaba ba saboda ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li ashabihi lokacin da abin nan da yawa kana nazo na labarta wa manzo Allah abu ne mai tsanani yace da na labarta wa manzo Allah sai yake fadi wa sahabban shi a'ainu akhakum ku taimaki dan uwanku yanzu ranar ɗan uwantaka ta zo yake cewa fa'anuni bin nakhli yace ɗan uwana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace he suka taimake ni da dashan dabinuwa yace ar-rajulu 30 wadiyatin yace wani mutum zai dauko mini diyan dabino an-nakhla as-saghira ita ce wadiya ita ce dan dashan yake cewa wani mutum zai dauko guda 30 kurum ya bani saboda manzon Allah yayi umurni a taimake ni yace war rajulu bi 20 wani zai dauko guda 20 ya kawo mini yace war rajulu bi 15 yace wani mutum zai dauko guda 15 ya bani hatta istama'tu 300 wadiya yace har sai da na hada wannan dashan dabinan guda 300 umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai idza qada Allahu wa rasuluhu amaran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim aiwa idan sune sahabban manzo Allah idan ya zartar da hukunci yace ku yi to ba tsayawa ai tantama kowa ne yace kai ai wannan ku shawa mai lahiya a cikin a kurum manzo Allah ya umurni ido alike suke zartar da abinda manzo Allah ya musu umurni fa qala sai Salman yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa izhab ya Salman fafakkir laha yake cewa tunda yanzu Salman an hada 300 yace ka tahi garkan wannan mai gidan naka kai rami al-faqira shine ramin da ake sanye da shi a ciki yake cewa ka tahi kai ramin dashar guda 300 yace fa idza faragta idan ka gama fa'atini akunu ana adauha biyadi yake cewa ka zo mini a wacce riwaya ta Ibn Hazm yake ce fa'azinni yace ka zo ka nemi izini na idan ka gama ramin a wacce riwaya kuma yake shi Salman yake cewa wai ba ni kadai ne nayi rami 300 ba yace wannan sahabban da aka ce su taimaka mini wani yazo ya tona mini rami kaza wani kaza yace har sai da muka hada 300 nan manzo Allah kuma ya mini umurni yace idan ka gama ka zo ka sanar da ni ka nemi izini na kamin ka dasa yake cewa lokacin da na da fa faqirtu laha wa aanani ashabi yake cewa he nazo nayi ramin shibkan nan yace baya da haka ɗan uwana sahabbai suka zo suka taimaka mini yace hatta idza fariqtu minha har zuwa lokacin da muka gama wannan ramuka jiktuhu wa akhbartuhu sai nazo na bai wa manzo Allah labari lalle wa an cika bangare ɗaya an yi da ramun muka sai da shi yace fa kharaja ma'i ilayha nuqarribu lahu alwadi yake cewa sai muka huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa garkan wannan mai gidan nawa yace da muka zo manzo Allah bai bar mu ba muka yi aikin ba mu kurmu namu muna kusanto mai da wannan dashan shi manzo Allah wayad'uhu biyadihi yana sanya wannan dashan da hannayen shi idan ya sanya sai ya mai da ƙasa yayi addu'a da albarka kuma da hannayen shi masu albarka abinda ba a taba yi ba dukkan su wannan 300 kai tsaye suka tashi yake cewa fa wallazi nafsu salmanu biyadihi yace na rantsi da wanda ran salmani yake hannun shi shine ubangijinmu yace ma matat minna wadiyatan wahidatan yake cewa babu wani da shi daya wanda aka shibka ya mutu yace saboda me saboda mai kankati ne ya shibka shi albarka in yi roko a sanya albarkan za a sanya albarka yake cewa fa addaitun nakhla yace yanzu wannan lisahin da aka yi in shibka in rayar da su yanzu an riga ya an ci gaba daya wa baqiya aliyyal mal yanzu kuma sai dukiya ɗan Salman ina zai samu uqiya guda 40 a garin Madina kuma an san irin halin da ake ciki shekaru na horko an yi rayuwa ne cikin hali kurum alhamdulillahi har zuwa shekara 4 shekara ta 5 duka a cikin hali ne na alhamdulillahi ake rayuwa Aisha tace wata uku ake shudewa hayaki bai tashi a gidan manzo Allah ba to ka gani yanzu aka ce unqiya kale ka ka gani mutumin da yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah na abka wa yalle na a cikin watan Ramadan yace na mutu na lalace ya manzo Allah halaktu wa halaktu yake cewa to ga abinda shari'a fa ta cewa zakai kaza zakai kaza zakai kaza yace wallahi manzo Allah dukkan abinda kaza nan dukkan su banna da iko ai yace to a ciyar da miskini yace manzo Allah miskini ho ni ma ho miskinin ne yace banna da abinda zan ciyar sai ya zamuna yana jiran ko ta kwana manzo Allah ya mai wani umarni ko ya yahe mai shi kuma al'amarin ba na manzo Allah bane ba al'amarin Allah ne yake cewa kurum sai wani mutum ya kawo sanhu guda sanhu usikai guda biyar yace sanhu ne kamar guda biyar na daga dabino da aka kawo sai manzo Allah yace ina wannan mai tambaya yace gani manzo Allah yace to dauka ka kai ka bada ka ce su da miskini yace to manzo Allah a miskinin ma wanne za a ce saboda ni ina kyauta zan daga waccan bangaren na shigowa garin Madina zuwa waccan bangaren na shiga garin Madina gabas da yamma babu wani talaka wanda ya kai ni yace to ka sai ka ta da iyallanka sallallahu alaihi wasallama to shine nan yanzu an shiga kuma wannan fas ta farko an kare al'amari ne mai dan sauki an taimaka yanzu kuma sai bangare na biyu shine wannan dukiya ya zai a same ta yake cewa kurum wata rana kwatsam wata riwaya ta ibni hazam yake cewa fa bainama nahnu julusun yace wata rana kurum ga mun muna zamne a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bimithli baydatin dajajatin min dhahabin min ba'd almaghazi yake cewa kurum sai kwatsam ga wani mutun yazo da wata zinariya daidai gulgudan kwankaza yake cewa daga cikin abin da aka samu na daga yakikkika waccan riwaya wanda ita ma riwaya ce ingantatta yake cewa wannan abin da aka zo yake cewa zakatun kama wujida zakati na daga abin da ya samu na daga ma'ajin ay wa fir rikazi al khums duk abin da yake taska ce a cikin ƙasa aka tono ta to za a hunta in sankem in ta abawa Allah a bada shi a matsayin zakka yake cewa to wannan mutumin yana tuna ya samu dukiya da ya samu sai hudda zakkarta ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya kawo manzo Allah daidai gulgudan kwankaza daidai gulgudan kwankaza yayi ukiya 40 a hankalta ba yayi ba yake cewa mi yawa kana faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma fa'ala al-farisiyul muskilul mukatab yake cewa wannan mutumin naku miskini wanda bawa ne aka mai rubutu ya ne labarin shi mi yayi da abinda aka umurce shi ya bada na daga ukiya 40 yake cewa kai tsaye fadu'aitu lahu sai aka kirawo dugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ba wanda yake da labarin mi yawa kana ya bada bai bada ba ya bada wani abu a ciki a'a to a kirawo shi manan ya bada labarin abinda yake wa kanuwa aka kirawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo manzo Allah yace fa khudha fa'addi biha ma alayka ya kai Salman dauki wannan zinariyar wanda bata kai ba ko daidai kon kaza ka dauka ka tahi ka biya abin da yake kanka wanda aka yi rubutu a kanka qultu sai nace wa aina taqaw hadhihi ya rasulullahi mimma alayya yake cewa to manzo Allah wannan dan abin akan abin da aka mun rubutu ina wannan dan abin hankali bai dauka a ce wannan dan abin ya bada wazanin ukiya 40 bai yiwa amma dai al'amari na Allah ne yake cewa ya za a yi wannan abun manzon Allah ya kai abin da aka muni rubutu shi Salmani ya contesti yake cewa qala manzon Allah sai ya ce khudha fa inna Allah sayuaddi biha anka yake cewa ka dauke ta ka tafi Allah zai biya maka abin da yake kanka an kare zanci in dai aka ce Allah to shikenan ka bawa Allah ka bar wa Allah al'amarin shi ka tafi Allah zai biya maka abin da yake kanka da wannan abin da kake kallo yace fa akhastuha Salmani yace sai na dauki wannan zinariyar wanda daidai kwanka za take yace fa wazintu lahum minha 40 uqiya a gaban su yace na dora ta kan sikeli yace sai ta bada uqiya 40 tip yake cewa wa awfituhum haqqahum wa utibtu na tuka musu haƙƙin su kuma aka enter da ni kai tsaye hankali bai dauka dan abin da bai ta kara ya karya ba ya bada kai multiple zantiti burgil 30n kuwa karanta nawa zai baka kilo nawa zai bada amma dai wannan dan abin da aka dauka aka kai kurum tabbas ya bada abin da ake san yace kuma ba wani wanda zai iya contesti abin haka ne gashi na ukiya 40 ce kuma idan kowa na gani kuma gashi nan yaunin an dora an memeta hakan ta bada shine yace mai ka tafi Allah zai biya maka shi sanya a kullun bawa ka miƙawa Allah al'abarin ba kai bane mai yi ba Allah ne mai yi in ya ga dama abinda baka tunanin shi zai yi abinda kake gani baya yiwuwa ka same shi inda kake tunanin baya yiwuwa ka kai irin Allah zai kai ka kai naka ka roƙa ka sa yaqini a cikin roƙonka lalle shi in ya kai yayi maka in dai kana da wannan yaqinin wallahi zai sadar da kai ta inda baka tunani kamar yanda ya bayyana mana wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh tan kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya dogara da Allah to Allah nan fa ya isar mishi ka tafi Allah zai yi maka to tabbas ubangijin ne in dai kana da yaqini wallahi sai ya maka Allah ya datar da mu yake cewa fa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-khandaq hurran yace gani nan yanzu na kuma da kamar kowa yace sai na halarci yakin khandaq gazwatul ahzab tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina da entace summa lam yufitni ma'ahu mashhadun yace bayan wannan yakin na khandaq yace ba wani yaki wanda ya taba kubce mini tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda ya motsa da ni ake motsawa shi sanya shi Salman min ahlul bait ne dangi ne iyallan manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wa an taddashi wala in shahurun wa wala in shi agun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an taddashi da akai yazo akai yakin khandaq tare da shi kusan koda ba a ce ba komandaman mai ƙarfi bayan komandaman ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hannun Salman dake in ka leka inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka mai tantan shi kasan shi tantan Salman ne shi yake badawa saboda plan da strategin yakin a hannun shi ta hoto kuma tilasa a bashi muhimmancin shi shi sanya a cikin yaban da ake mai in dai bangaren ilimi ne wanda ya san ilimin jiya ya san ilimin ƙarshe shine Salman a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abinda aka sani a cikin at-taura da injila Salman yayi ihata da shi shekaru dukan da ya bata yana neman ilimi ne ana karantar da shi abinda yake cikin at-taura da injila a hannun malamai na Allah yazo kuma ya hadu da mafi albarka ko mafi malamin malamin malumma shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga idan ka dauki wannan hadisin daga horkon shi wannan kissa ta Salman daga horkon kissa har zuwa karshe kaga zaka iya fa'idantuwa da abubuwa guda uku zuwa hudu shi na horko zai tabbata a gare ka matsayi na wannan bawan Allah a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ubangiji ya mai gata guda biyu shine daya gata da imani da shari'a ta annabi Isa alaihi salam sannan gata da shari'a da imani da shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan daraja ce wanda ba kowa ubangiji ya datar da shi da ita ba ka koma kan dan uwa ko babba na matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Khadija bintu Khuwailid Warqa bin Nawfal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Khadija ta kai shi zuwa wurin babbanta ya mutun ne wanda yana rike da addinin al-shari'a ta annabi Isa alaihi salam addinin musulunci a wancan lokacin kuma yayi karanta at-taura ya karanta injila da yazo sai yake ce ya take labarta mi abinda manzo Allah ya labarta mi ya labarta mata me yake cewa ce shi mata yake wannan namus din wannan abinda yazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake zo wa sauran ko yazo wa sauran annabawa wanda suka gabace shi yake cewa kuma da Allah ya kaddara ina mai rai mutanen shi za su hutar da shi daga gari yace wallahi zan taimake shi kaga wannan ya hadu ya samu alkhairin wancan addini ko wancan shari'a ta annabi Isa kuma ya samu alkhairi saboda yayi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai tsaye saboda ya karanta ya san wani ne shi to kaga shi ma Salman Allah ya datar da shi da samun wannan rabo na aiki da shari'a ta annabi Isa kuma aiki da shari'a ta annabi da annabi sallallahu alaihi wasallama haka idan muka leka zamu gani ilimi da Allah ya baiwa shi wannan bawan Allah da kwadaituwa akan bauta Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani abin bauta ba dan tunda ya fito daga gida kirda dan da yake yi ya za a yi ya hadu da wanda zai tsaya ya bautata wa Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani abin bauta ba wanda yake tahiyya akan shari'a annabi Isa kamar yanda ubangiji ya sabkar da ita daga wannan malamin zuwa wannan malamin har aka sadar da shi zuwa ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai huto ba dan komai ba dan ya hadu da abin da yake na gaskiya ya bautata wa ubangijin shi ala yaqinin wa basira kuma kaka taba tunanin zama da wanda yake masani tabbas sai ka tsotsa daga cikin abin da Allah ya wadata shi daga ilimi kamar yanda manzo Allah yake bayyana mana yace kwatam kwatin zama da mutumin kirki yace kamar kwatam kwatin zama da mai turare ne in dai ka zamuna tare da shi ko ya san maka turaren in ma bai baka bane ka shi dai kamshi to haka zama da mai ilimi kaga duk shekarun nan da ya zamuna yana tare da malamai kuma tabbas ya dauka daga cikin abinda suke da kuma yazo ya kara da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ya karanta abu na biyu ko abu na uku hadisin ko wannan kissa ta Salman tana tabbatar mana albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga albarka ta manzon Allah shine wannan dabiluwan manzon Allah ya dasa shi da hannayensa kuma suka tashi ba wanda ta mutu baya da haka abinda ake sa ran bai kai ba lissahin abinda ake so abada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya albarka ya addu'a yace me ka tayi ubangijin ka zai biya maka in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yake da gatan yin haka abu na hudu shine zamu fahimta lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran an ce musu ku yi ba sa tsayawa su ringa lissahin yayu ba yayu ba kurum aikatawa suke yi kaga na harko lokacin da manzo Allah yace ku taimaki dan uwanku yace kurum he gashi nan wannan da 20 wannan da 30 wannan da 15 kowa yazo ya bani gudunmuwar da zai iya bani ba dan komai ba saboda manzo Allah yace a taimake ni aka zo aka taimake ni haka shi ma Salman da aka ce ka tahi ka bada Allah zai biya maka bai tsaya yayin jahiliya ba tashi yayi takim takim ya tahi ya auna ya bada wannan shine umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya mana umarni ba mu da hurumin da zan mu tsaya muna cewa yayi ba yayi ba ko kuma a wannan abin yana gyara mu ko bai gyara mu kurmu wajibin mu game da manzon mu sallallahu alaihi wasallama shine mu zartar da abin da ya mana umarni kamar yanda muka karanta a cikin suratul ahzab bi dacewa ga mummuni idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim idan Allah da manzon shi suka zartar da wani al'amari ya kasance muna da wani zabi ko bai mana ba ko muna hangan wani abu daban a'a wajibin mu ne mu aikata wannan shine alama ta cikin imanin mu wallahu ta'ala a'lam sai malaka yake cewa ilmuhu ilmin shi wannan bawan Allah kuma wannan duk wanda ya karanta wannan labari wanda Abdullahi ibn Abbas ya labarta mana daga bakin shi Salmanul Farisi ya isa ya tabbatar mana lalle mutum ne mai ilimi yake cewa min khilal qissati islamihi radiyallahu anhu idan muka tsaya muka lura akan labarin musulunta wannan bawan Allah yace ya tabayyana lana bi ruhin si'ati ilmihi yace zai bayyana a gare mu karara lalle wannan mutumin yana da yalwa ilimi kamar yadda na wada duk zaman da yake tare da malamai yake zama kuma wannan malaman bai yiwa su bar shi haka tilas kwadaituwa akan shi ya samu ilimin wannan ya samu ilimin da zai bautata wa ubangiji ala basiratin shi yasan ya yake bibiye irin wannan malamai na Allah yake cewa wa an abi al-bakhtari qala abi al-bakhtari yake cewa daga shi yake cewa qila li aliyu an cewa aliyu bin abi talib أخبرنا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كبام لا باري منا أكن سحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم وإن دسكيت أم بيسوني تابي أي وندا بس زمنا تارد من ذا الله با بس زمنا بدا وأن سنقد كن سحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم با كسن تيور لوكة باي متو من ذا الله صلى الله عليه وسلم تفرق الصحابة في الأمصار سحب من ذا الله صلى الله عليه وسلم ثم واتو a wa'ansu gari ruwa wa'ansu sun huta sun ce ba sa iya zaman madina kamar su bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi idan ya kalla ya hararo ya tuno da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gaza aiwatar da komai ya ta kuka wannan shine bilal da yawa daga cikin su suka ce wannan duhun da suka gani madina tayi radda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu mutane suka dimauce kowa ya rasa inda zai sa gaba hawwa'ansu ma suke tutiya duk wanda yace manzon Allah ya mutu to wallahi za su sare mai kai sai zuwa lokacin da ubangiji ya saukar da nutsuwa Allah ya kawo Abubakar ya shiga ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabbas matacci yake a lokacin nan ya huto ya musu khutba duk wanda ya kasance yana bautatawa Allah Allah ho yana nan rai wanda kuwa ya kasance yana bautatawa Muhammadu to Muhammadu fa Allah ya amshi kayan shi ya karanta musu wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin Umar yake cewa ji ne kamar yanzu ne aka sabkarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan aya saboda ta kubce mini imuwar da muka shiga hayaniyar da muka shiga halin haula'i da muka shiga duhun da muke gani ya mamaye garin Madina wanda bamu taba ganin irin shi ba yace shi sanya muka manta da komai amma dai Allah da ikon shi ya sabkar da nutsuwa kowa ya nutsu kai tsaye sahabban manzo Allah mutanen garin Madina suka hadu a saqifatu bani sa'ida suka hadu tattauna to tunda manzo Allah ya mutu waye zan mu sanya ya kasance jagora a tsarin mulki idan an ce shugaba ya rasu to baya yuwa baya halatta al'umma a jata babu shugaba kamun ame janaiza wajibi ne a yi wa ɗaya daga cikin ku mubaya wanda zai rike ragama al'umma saboda ba a yarda ba a cikin shari'a a cikin addinin musulunci ai a mutane guda biyu su huta a ce babu wani wanda zai jagoranci tahiyya in biyu kuka kasance to ya kasance da kai amira a cikin tahiyya da kai jagora a cikin tahiyya in mutum uku ne ya kasance ɗaya shi zai jagorance ku in mutane miliyan kaza ne ya kasance da kai wanda idan ya buga sanda kowa zai mai biyayya dan samun mi dan samun nutsuwa da yalwa a cikin tahiyya yake cewa sahabban nan ko tabi'an nan suke tambaya Ali ibn Abi Talib ka ba mu labari mana akan sahabban Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama qala Ali ibn Abi Talib yake cewa an ayyuhum tas'aluna akan wa kuke tambaya waye kuke so in ba ku labarin shi qila sai aka ce riwaya wanda abinda daga cikin sahabban da suka ambata a ba su labarin su suka ce Abdullahi ai ibn Mas'ud ka ba mu labari mana akan Abdullahi ibn Mas'ud qala علم القران والسنه yace ai wannan bawan Allah Allah ya hore mi ya bashi sanin alqurani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma babu shakka akan haka duk wanda ya bude alqurani ya karanta Abdullahi ibn Mas'ud yana da ladan shi saboda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka hada alqurani hadi na farko da hadi na biyu shine aka yi gungu guda biyu gungu ko group ta Zaid bin Thabit da group ta Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud ne yace kaga diya yanda muke ni na tsaya a can shi ya tsaya a can yace ba mu samu sabani ba in ba akan aya guda ɗaya nakan ba a cikin alqur'ani ba kuma ita ma aka zo aka tabbatar kalkashin wasiyya wanda Uthman yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi wa masu hada alqur'ani duk abinda aka samu sabani akan shi a rubuta shi akan harshen Quraishawa da yanda kuma aka tsara rasm wanda har yanzu shine ake kiran shi da ar-rasm al-Usmani yake cewa sumantaha wa kafa bihi ilman yace hayyatike kuma ya wadatar da shi ilimi wannan kuma kowa ya san da haka ba wani malami wanda ake nuni da shi kama Abdullah ibn Abbas daga cikin manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kanana kuma Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi shi kuma Abdullah ibn Mas'ud shi kuma irin tattaki da Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake yi irin shi yake yi yanda Umar ya dora yake istimalin ra'ayi idan ka koma cikin tarihul tashri bangaren fiqh zaka samu wannan kuma shine ya kafa makaranta ta ar-ra'ayi a garin Hijaz a garin Iraq bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine babban malami a Iraq ya sanya duk wanda suka taho daga cikin fuqaha nan garin Iraq dukkansu almajiri ne na Abdullah ibn Mas'ud shi kuma yana da in ma ba a ce ba almajiri ba amma dai irin yanda Umar yake tattaki bangaren fiqhu yake taka rawa kalkashin hakan shi ma Abdullah ibn Mas'ud ya dauka yake cewa qalu Ammar to haka ba mu labari akan Ammar ibn Yasir yake cewa mu'minun nasiyun fa in zakartahu zakara yake cewa mummuni ne amma dai yana da mantuwa da abinda kuma ya kubce mai idan ka tunatar da shi za ya tunato ya ce maka eh kaza kaza ne an yi shi a gaban manzo Allah ko manzon Allah kaza ya hodi akan shi mummuni ne an mai shaida da imani yake cewa qalu abu zar sai suka ce to ka ba mu labari akan abu zar qala abu zar bin al-ghifari yake cewa wa'yun wa ilman ajaza anhu yake cewa ai wannan bawan Allah ya riski ko ya hardace ko ya fahimci wani ilimi amma dai ya gagara akan ya raba wannan ilimin ba dan komi ba saboda abinda manzo Allah shi baya iya zama da mutane shine ya'ishu wahidan wa yamutu wahidan yace Abu Zar bin al-Ghifari zai rayu shi kadai kuma ya mutu shi kadai a can lokacin da muka yi bayani akan shakhsiyar shi amin yi bayani lokacin da ya mutu a wata riwaya kamin ya mutu wannan sa Abdullah ibn Mas'ud sun dawo daga garin Iraki suka biyo ta zangon da ya da lokacin Usman ibn Affan zangon da ya dauka inda yake dan dabbobin shi da matar shi da yan yaran shi yace a zangon kurum suka tarar da shi matar tana neman wanda za ya binne shi a wata riwaya kuma yana magagin mutuwa ya mutu a gaban su suka binne shi ka gani ya samu ilimi a gun manzo Allah ya tara amma dai an gaza amfanuwa da wannan ilimin shi kadai amfani da kayan shi kuma wannan kuma bai da laifi akan haka saboda shi mutun ne ra'ayin shi ya sabawa ra'ayin jama'a sai ya fifita ya koma kauye daya ku te ku yi shagalin ku kuma mu yi shagalin ku lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wallahu yashma'u bainana wa ilayhi al-masir sai yake cewa to Abu Musa al-Ash'ari kaman mu labari mana akan Abu Musa al-Ash'ari yake cewa sabaga fil ilmi sabagatan yace ai wannan mutumin ya rinkayu ko ya shagaltu da ilmi shagaltuwa ko kuma ka fahimce shi yayi linkaya a cikin ilmi linkaya ta mai neman sani a cikin ilmi sun makharaja minhu sannan ya zame ya huta daga matsala ta ilmi ku yayin ya hardace ya zaka samu Abu Musa al-Ash'ari yana da riwayoyi daban-daban daga gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma sai ya saki sai ya koma daura daya ya shagaltu da wani abu daban yana da laifi baya da laifi a gun Allah saboda abin da ya shagaltar da shi yahi wannan abin na ilimi shine jihadi kuma ubangiji ya bayyana mana wa makanal mu'minuna liyanfiru kafa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون بايا داتي وكرم الأمة دكانتا تتي نيما إلمي ذات تهي بايا داتي ودكان الأمة تتي كرم جهادي ذات تهي سيدي أي 50-50 ك ko kuma araba wa'ansu sai su nemi ilimi wa'ansu ta sai su jihadi idan an dawo su wa'annan wanda suke da ilimin su ne za su ringa jagoranta ku su za su ringa bayyana muku halaka da haram su za su karantar da ku alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga amma dai ya huta qalu sai suka ce to ka ba mu labari akan Huzaifa Huzaifa bin al-Yaman qala Ali bin Abi Talib yake cewa a'lamu ashabi Muhammadin bil munafiqin yace ba wani daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya kai Huzaifa sanin munafukan garin Madina in yau dai ya dadu zaka ji manzo Allah ya mai kuskus ya hadi mai kai wani ya dadu in wani ya karu manzo Allah sai ya hadi mai zama yayi manzo Allah ya zana mai kwato kan munafukan garin Madina in an samu dadi manzo Allah sai ya hadi mai ki sanya har bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Umar yana khalifa idan aka samu mutuwa Umar sai ya tura ɗan aiken shi ya ce ku sai ku leƙa mun Huzaifa ya hutu idan aka ga Huzaifa a wurin mutuwa Umar sai ya hutu saboda kai ta hiye yiwa munafiki sallah ai san da manzon Allah wahayi ake mai ya san wane ya san wane to yanzu ko ba mu manzon Allah ba wanda yake da masaniya akan abin da yake cikin zukatan mutane shi ma manzon Allah bai sani ba sai an bashi labari illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rashada yake cewa sai dai idan shi wannan daga cikin abubuwa wanda suke gaibu ne bin san abin da yake cikin ranka ba baka san abin da yake cikin raina ba manzon Allah bai san abin da yake cikin ran sahabban shi ba haka sahabban shi bai san abin da yake cikin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai dai wanda ubangiji ya ga dama ya bayyana wa manzon Allah wani ga halin shi wani ga abin da yake wani ga abin da zai wakana anan gaba a cikin halin shi kamar yadda manzon Allah ya ce wani dan wutan ne kuma kan a ce kurum sahabbai suka sa ido akan shi aka kai aka dawo ɗan sa'o'i kurmi he gashi nan sai ya tabbata a idanuwan su wannan dan hutan wannan kuma idan aka bayyana wa manzon Allah to ya huta daga cikin gaibu baya lissahin cikin gaibu shi sanya duk wanda zai yi tutiya ya ce a ai manzon Allah ya san gaibu wallahi manzon Allah bai san gaibu ba manzon Allah duk abin da zai labarta maka akan abin da yake buyayye to wannan ya huta daga cikin haiz ya huta daga cikin da'ira ta gaibu ubangijin shi ya bayyana mai halin wani da wani shi sanya Umar yazo yake cewa Huzaifa dan Allah ina maka magiya dan Allah dan annabi ka hadi mini manzon Allah ya lissafa ni a cikin munafukai ko bai lissafa ni ba kallafa wanda yake da garanti ba so ɗaya ba so biyu ba wanda idan yayi magana ubangiji zai saukar da aya ya tabbatar da maganar da Umar yayi yake cewa a hadi mini shin ina cikin munafukai ko ba na cikin munafukai yace to daga kai wallahi ba zan hadiyo kowa ba manzon Allah bai lissafa mini kai ba daga cikin munafukai ba to shine nan Ali ibn Abi Talib yake bayyana khususiyya ko miza ko irin baiwa da ubangiji ya baiwa Huzaifa bin al-Yaman shine mafi sanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da munafukan garin Madina qalu sai suka ce Salman to fa Salman al-Farisi qala adraka al-ilm al-awwal wannan bawan Allah sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah kara musu yarda yace ya riski ilmin farko ilmin at-taura da injila wal ilm al-akhir kuma ya riski ilmi na karshe ilmin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi daga cikin al-Qur'ani kuma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ta bayyana mana abin da yake cikin al-Qur'ani yake cewa bahrun la yudraku qa'ruhu yace ai Salman teku ne wanda ba a iya riskar karshen shi ba a iya riskar zurhin shi ba a iya sanin zurhin shi saboda ilimin da Allah ya bashi yake cewa kai kunkuriskan dan bariya huwa minna ahlul baiti Salman yana ɗaya daga cikin mumuyyan nan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kadai ya ishi Salman yayi tutiya da shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a gaban al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sai suka ce fa anta ya amirul mu'minin suka ce to kai wa ya kai amirul mu'minin a wata riwaya wadda sauran malamai sun kawo mu ashabul musannafat aka bai haƙi ya kawo yake cewa damma maganar da kuka zo kuke tambaya a hadi muku sahabban manzo Allah yace damma nan kuke so ku iso ku san ni wane ne a lokacin nan Ali ibn Abi Talib yana shugaba amirul mu'minin lokacin nan yayi intiqali zuwa ga Kufa qala sai Ali ibn Abi Talib yake cewa kuntu idza sa'altu u'titu yake cewa na kasance ni in nayi tambaya bani ake in na roƙa hadi mun ake in na tambaya kana iya daukar ta umuman in na nema a bani bani ake in nayi tambaya amsa mini tambaya ta ake yi kasancewar ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jin tsoro su yi tambaya abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya wanda Imam al-Bukhari ya kawo yake cewa mafi wanda yake kowa zalunci a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai zo yayi tambaya akan abin da ba a haramta ba dalilin tambayar shi ubangiji ya sabkar ko yayi umarni akan kazan nan an haramta shi sanya sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kokarin su kame bakin su akan tambaya ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum wa in tasalu anha hina yunzilul qur'anu tubda lakum afa Allahu anha ya ku wanda kuka imani kanda ku ringa tambaya tambaya ta shishigi tambaya ta neman kokof yace idan aka bayyana muku za ta cutar da ku amma wanda yazo yace manzo Allah ina baba na yake yace babanka wuta yake in tubda lakum tasukum idan aka bayyana maka zata maka ciwo zaka ji ba dadi yace amma dai lokacin da ake sabkar da alqur'ani ko kai dinnan tambayar yake cewa aka amsa muku afa Allahu anha Allah ya riga ya wannan shi sanya daga cikin halin sahabban manzo Allah suke cewa mun kasance muna jin dadi idan mutanen karkara ɗan uwa suka fito daga ƙauye suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka mai wata tambaya ta wuta yake cewa a lokacin nan sai mu ji hukuncin ta abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dadi suka ce dadi muke ji idan irin wannan irin mutanen karkara suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mu bamu da hurumin da zamu yi haka muna jin tsoro to shi Ali ibn Abi Talib daga cikin miza shi abun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na daya abokin wasa ne na biyu sarki ne dan dangi ne yake cewa idan na tambaya amsa mun ake yi yake cewa wa idza sakata ibtadaitu yake cewa kai koda na yi shiru manzon Allah sai fara mun bayani ba wani hukumci da Ali zai zo ya tambaya sai dai irin abubuwa wanda suke na kunya na kawaici Ali sai ya turo ya ce a tai a tambayen me kamar yanda yayi tambaya ya roka ya ce a tai a tambayen me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuntu rajulan mazza'an yake cewa na kasance mutun ne riwaya ce Imam al-Bukhari da Muslim sun mutar da ita yake cewa na kasance mutun ne mai yawan zubar da maziyi yake cewa dalilin haka na rasa tuni mai hukumci na shi kuma diye shi a gidana ya za a yanzu in tambaye shi irin wannan tambaya yace sai na turo a tambayen mun manzon Allah sai yace muna in ya huto kurum tawadda wanda farjak yake cewa kai arwalla ka tsarkake gabanka irin yanda kake kama ruwa kai arwalla ya wadata samanka yace kaga na samu hukunci yace to duk lokacin da na tambaya yace amsa ake bani inna ma yushuru ma ana hadi mun hukuncin aya kaza ga irin hukuncin ta ga tafsirinta wallahu ta'ala a'lam da kasancewar malaman hadisi sun kawo maganganu da yawa akan wannan hadisin hatta da ɗan Shi'a su ma sun kawo maganganu wanda wa'ansu bisu da huska akan wannan mas'ala idza sa'altu u'titu wa idza sakata ibtadaitu aw ibtada'tu lokacin ya kai kenan zamu tsaya anan da cikon bayani ne akan halin shi ko ilimin shi shi Salman al-Farisi in Allah kai musati mai zawa in Allah ya samu na cikin masu rai sai mu hara da shi abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyaye da kakannu da malumma Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana da abinda rai ta kudurce na alkhairi abinda take bukata nagata ubangijin ta yi mata Allah ya datar da mu da shi abinda bama iya ba kuma Allah ya iya mana shi yan uwa da amana arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya mana albarka ya yi wa zurriyar mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi albarka ne daga ilimi ne daga dukiya ya yi wa sauran kwanukan mu albarka wannan kasa da muke cikin ta muna fatan ubangiji ya yalwata aminci a cikin ta ya yalwata mana arzikin mu ya sanya mu ci shahani'an mari'a اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك